إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود بوديا سنتبت جعل الله سبحانه وتعالى wanda ya sake tara mu a wannan masallaci don faɗakar da junanmu game da sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna fatan Allah ya dakatar da mu. Satin da ya gabata mun yi bayani akan takunkumin da aka sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Takunkumi wanda suka yi rantsuwa akan ba za su sabke shi ba har sai Bani Hashim da Bani Abdul Muttalib gabaki ɗayan su sun meko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kace shi, su kuma gabaki ɗayan su suka iya da musulman su da wanda ba musulman ba duka suka iya suka kare manzon Allah. Wannan takunkumin ya zamana akan su, ba a sai ya daga wajensu, ba a sai da musu, ba arma daga wajensu, ba arma musu, ba mu'amala da su gabaki daya kusan shekara uku. An dora musu shekara ta bakwai, aka yi bakwai, takwas, har tara, tukun abin da kansu suka rawaye shi kamar yadda ya gabata abin da muka gani. To bayan sun warware wannan takunkumin, an dawo an ci gaba da rayuwa a shekara ta tara. Abu Talib, wanda aka san shi da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da bai musulmi ta ba, a wannan shekarar ya rasu. Ko bayan shi Khadija matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta rasu. Sai wannan shekara ake ce mata Amul Huzn, shekarar bakin ciki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekarar bakin ciki ga musulmai gabaki daya. Manzon Allah ya yi bakin cikin rasuwar Abu Talib saboda kariyar da yake mishi, ya yi bakin cikin rasuwar Khadija saboda matar shi ce kuma gudunmuwar da ta kawo mishi. To bayan rasuwar tasu, mun gani Abu Talib ya rasu ba akan musulunci ba. Manzo Allah ya yi muhawala, ya yi ya karɓi musulunci, karɓa ba. Sai dalilin da haka manzo Allah ya ce ya nema Allah ya rage mishi azaba, an sai za a sanya mishi takalmi na wuta, wannan takalman za su dinga tafasa ƙwarwar shi, Allah kare mu daga azabar shi. Yana mutuwa ya ce sai da ya kai manzo Allah har wani daga cikin wawayen garin Makka ya tare shi, ya kwashi ƙasa yana watsa mai, yana zuba mai a kai, abinda can da wani ba zai mishi ba. To ganin haka kullum mai da'awa sai ya karanci yanayi. Nan a wannan garin nake shekara tara, ga waɗanda suka musulunta, su ma saboda azabtarwa sun bar garin Makka sun tafi Habasha, sun baro garin Makka sun tafi Habasha. Yanzu manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai ya sake salan da'awa shekara tara, kenan a nemi wani gari kuma a jarraba a gari. Kullum mai da'awa in na buga nan ƙofa arhi, sai in buɗe wata ƙofa, tana yiwuwa wannan ƙofa a shiga, tana yiwuwa ƙofa a buɗe ta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai canza akalar da'awa sai koma garin Ta'if. Shine Ibnu Hajar yayi babu khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ta'if wa da'awatuhu Ta'if wa ma kana minhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta daga garin Makka ya tafi ina Ta'if. Wanda Ta'if gari ne babban birni ne yanzu ba cikin manyan biranen Saudiya, yana kusa da Makka. Kai in ka taso daga yankin Najar ma zaka shigo Makka sai ka biyo ta Ta'if, suna kusa da kusa. Ya tafi garin Ta'if ya je ya ma kabila ta Saqif ya musu da'awa, kuma wani raddi ya gani ya gamu da shi a garin Ta'if. An samu ruwa daga Urwa bin Zubair, ana Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatasu. Aisha ta ba Urwa labari, tana cewa annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hal ata alayka yawmun kana ashadd min yawmi Uhud. Shin manzo Allah ka taba samun wata rayuwa, wani wuni wanda yayi tsanani a gare ka sama da ra'unin yakin Uhud? Yakin Uhud dai an ga abin da ya faru, an rihi musulman gabaki ɗaya ta gaba da baya, wanda a wannan lokacin har sai da aka yada cewa an kashe manzo Allah, dan har ya kai ana neman a halbe shi. Wanda daga cikin sabon suke tarewa su kare, amma duk da kai da aka wasa mishi kai a karya mishi haƙoli. Wannan hular shi ta yaƙi ta ƙarfe nesa da aka buge shi ta matse shi hudda ta ma, wanda ya sa haƙorin shi ya janyo ƙarfin ya hudda wa manzo Allah, hidda haƙorin suka wuce. Ta ce manzo Allah, irin wannan wunin ka taɓa gamuwa da irin shi a rayuwarka? Sai ke cewa na gamu da irin wanda ya yi wannan ma wunin da ya yi na yaƙin Uhud, wunin da ya zamanto wunin yaƙi ma ya yi shi, kaga ba ƙaramin abu ba ne ba. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce na huta daga garin Makka, na ta yi Ta'if shekara ta tara da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yani ina can garin Ta'if sai na je wajen manya-manyan mutanen garin su guda uku, wanda in sun karba da'awai to shikenan ka tabbatar da mafi yawan garin sai sun karba addini. Ai daga cikin manya-manyan mutanen garin akwai wanda ke cewa Urwa bin Mas'ud. Wannan Urwa bin Mas'ud shi ne wanda lokacin da suke cewa don me yasa in Qur'ani gaskiya ne ba a sauko ma ba manyan mutane na manyan gariruwan Larabawa Makka da Ta'if, suka ce a Ta'if akwai Urwa bin Mas'ud, a Makka akwai Walid bin Mughira. Shine Allah ya ce wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. Indai haka ne, dan me yasa ba a sauko musu? Wannan Urwa bin Mas'ud mutum ne wanda yake da fada a ji a garin shi, iya da fada a ji har a garin Makka. A takaice labarin shi, lokacin da manzon Allah ya taso zai umarar shi ta farko a shekara ta shidda, zai umara suka hana shi. Ya zo Hudaybiyya, wuri da ake ce ma Hudaybiyya, suka tsera shi ba za ka shiga ba. Alhali wannan abin aibi ne ga mutanen Makka a ce wani ya zo umara an hana shi yayi, amma ga manzon Allah ya zo sun ce ba ka shiga ba za ka shiga ba. Aka yi ta turo delegation su zo a sasanta da manzon Allah ba zai shiga ba. Cikin waɗanda aka turo akwai wannan babban mutumin nagarin Saqif, Urwa bin Mas'ud. Wannan Urwa da ya zo sai ya zo wajen manzon Allah, sai kice mishi ai ka gani wannan abin da kai ne kamata ka zo da yara daga garin Madina ka kawo su su zo su yaki Makka kuma Makka garin ku ne sai ce ma manzo Allah kamar gani na ina kallon ka an kawo ma hari wannan yaran da ka kawo wa iyalin sahabbai wannan yaran da ka kawo duk sun watsa sun tsere sun barka yace yana hadin haka Abubakar da yaji sai da mai da mushi da mummunan magana maganar da bai taba ji ba wani zai iya hadi mushi sai ce mushi mu zan mu tsere mu bar manzo Allah me san ba wane ne sai Urwa yake tambayar manzo Allah yake tambayar manzo Allah wannan kuma waye ya hadu wannan magana sai ce mushi dan Quhafa ne Ibn Abi Quhafa Abubakar kina ya san shi yace Abubakar sai ce mushi wallahi in ba dan ba kana da wata ni'ima da kamun ba har yanzu mun biya ka ba wallahi da kaga abin da zan ba suka ci gaba suna tattaunawa da manzo Allah akan haka suke kama gemu manzo Allah yana wasa da shi manzo Allah bai mishi magana ba kawai sai daga cikin sahabbai Mughira bin Shu'ba sai kusa sai ya zo wajen shi Mughira bin Shu'ba da yazo sai buge hannun shi abinda babu wanda ya ce mishi ya buge ya kara mai da waya buge sai ce mishi wallahi in ka kara mai da hannunka sai ka jita kasa an cire maka ita Urwa bin Mas'ud yace manzo Allah shi kuma wannan wane ne sai ce mishi Mughira bin Shu'ba ne kuma ya san shi sai ce mishi ya kwatanta kamar ya san ma yarantar shi ba kai bane ba nake ma kaza ya zamana yana kallon yanayin manzan Allah da sahabbai in ya taso zai yi alwala ruwan bai zuba kasa yana yi wasu na doke ruwan ya karanci yanda yanayin inda manzan Allah yake zaune da sahabban yanda suke mishi manzan Allah ko aski zai yi nawa suka samu gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi asin da gaugawa kowa zai doki rabin shi sune mutum ya doka zai ajje zai dinga har zuwa wani lokaci wannan gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine dai koma garin wajen mutanen Makka sai ya ce musu ku saurara naje kasar naje fale ta rumawa na shiga falan su na ga yanda mutanen suke girmama su naje fale ta Kisra na shiga falan su na ga yanda mutanen suke girmama su yace amma ban ga mutanen da suke girmama manzan su kamar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu in ya bada umarni gabaki ɗaya suna tasowa su kawo ma Makka hari dan haka abinda zan ce muku ku sasanta da shi mahalli shayar kenan iya daga cikin manya-manyan mutanen garin Saqif wannan manzo Allah da ya tafi manya-manyan mutanen guda uku sai ta yi wajensu Musa bin Uqba malamin tarihi ya rubuta a magazin shi yake cewa أنه لما مات أنه صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب توجه إلى طائف رجاء أن يأوه لوكا تند أبو طالب يموت ونزال سيكا مهن يأتي طائف دنك مني تنا يواسي إسا مكاريا وجنس أكاريف فأمد إلى ثلاثة نفر من سقيف وهم سادته سيجي وجم متاني مدعوك manya-manyan garin su ne manya-manyan garin kuma ikuwa ya ce 'yan uwa ne gabaki ɗaya abdiyalin da habib da mas'ud bin amr fa'ara da alaihim nafsahu da ya zo ya bujiro kan shi to ga abin da ya kawo wa shaka ilayhi man tuhika minhu qaumuhu, yace man tuhika minhu qaumuhu, kuma sai ya kawo musu kukan, to gashi nan ga abin da ake mu a garin Makka. Faraddu alaihi aqbah rad, Allah ya sai suka maido ma manzan Allah da mummunan rad. A wata ruwaya da Ibn Kathir ya kawo ta a Bidaya da Nihaya yake cewa da suka maido ma manzan Allah mummunan rad da mummunan magana, bun mukalika nan shi yake ba su haƙuri, ku yi haƙuri, kar ku bayyana lamarina, kar ku bayyana ga abin da ya kawo ni, har sai na huta. Amma wannan mutanen musiba ni ma suka yi, sai suka tara mishi mutanen gari, yara da wawayen gari, duk titin da ya bi ana jihon shi. Ka sawara a nan gari a ce ana bin wani, duk kwaltar da ya bi, duk lugun da ya bi, kowa ya ɗauki dutse yana jihon shi, wani irin ciwo za a ji mishi. Mutanen gari guda, yadda kaga za a yi tarbe, za a yi layi biyu akan bakin hanya ana tarban shugaban kasa, ko to haka aka yi layi biyu duk inda manzo Allah huti ana jihon shi. Ba za ka sawara ba ciwon da aka ji mishi, haka har ya huto da garin, ka san dai ya huto jini yana zuba a kan shi. Ya ce wanda ya yi wannan haƙurin ai ya cancanci yabo da salati daga mabiyan shi, wanda ya huce ma hankali ya yi haƙuri ya huta da garin, an ji mai ciwo yana huta, dole ya tsaya wajen wata garka ya zamana gindin katangai, mutumin da ya sha wahala yana neman hutu. Ya ce masu garkar su da kansu sun san manzan Allah, kuma maƙiyan manzan Allah ne, amma yanayin da suka ganshi da suka tausaya mashi, nan suna da wani bawansu yana masa aiki, ana ce mashi Addas, suka ba shi kwano cike da abin ga Zabib Rezin, suka ce ya kawo mashi, ya taso ya kawo ma manzan Allah wanda yake cikin wannan yanayi. Daga nisa suna kallo don ma kai gansu, suna kallon shi wanda ya kawo shi, ya kawo ya zamana suna hira da manzo Allah, kawai da sun kawo shi yana sambata kafin manzo Allah, ya koma wajensu ya aka yi ya hodi ma, sun ce musu wannan annabi ne, ya kai ka sa annabi ne, he ce mun yi hira da shi, wannan shi ne usulubin mai da'awa, shi zai zamanto mifta, shi zai bude kirjin wani ya tambaye shi har ya samu ransa ya ma, har ya samu labari a kan shi. Manzo Allah ya tambaye shi tunda dai bawa ne, kuma ya ga alamun ba dan yankin bane ba, to kai dan ina ne, ya tambaye shi kai dan ina ne, sai ce ni dan Nainawa ne, Nainawa kuma garin Annabi Yunus ne, Yunus bin Matta. Bai yiwuwa annabi ya zo a wani gari kuma 'yan garin ba su harar cewa akwai annabin da ya zamana a wannan gari, shi ma ya samu labarin Yunus bin Matta a nan ya zamana ɗan garin su ne, da ya ce kai ɗan ina ne, ya ce ɗan Nainawa ne, ya ce garin Yunus bin Matta, ya ce ka san shi, ya ce ɗan uwana ne, shi ma annabi ne, shi ke daman shi ya yarda Yunus bin Matta annabi ne, kuma ga wani annabi ya zo ya tabbatar da Yunus bin Matta annabi ne, kenan shi ma mai zai ni ma na yarda kai annabi ne, in ce musu wannan annabi ne. Manzo Allah yana cikin wannan yanayi, yake addu'a, wanda addu'a da duk wanda zai shiga cikin matsalani yayi wannan addu'a, Allah ya karba mishi ita ma addu'a da kai, Allahumma rabbal mustadafin, ya Allah ubangijin masu rauni. Cikin addu'a da yake kwatantawa, Allah wajen wa zaka bar ni, zaka bar ni wajen maki yana kamun hari, an zuwa ƙarshen addu'a kama mutum yana cikin miƙiya cikin tsanani, kuma har shakka zai zata zo mishi ma, yace malaika Jibril ya zo. Wata ruwaya tace sai ta mishi kaga wata itaciye kirayeta ta zo wajenka. Ya kirayeta ta zo yace ya ƙara gwada maka yace ya ishe ni haka. Yace kuma Allah ya bada umarni garin da'i ko yanzu garin kamar a saman dutse yake kuma ke waye duwatsu yace kaga wannan duwatsin Allah ba da in kana so a tada duwatsin duka ayini a gama da su yace bal arju ina fata su musulunta ko su ba su musulunta ba diyan su simi su musulunta ruba dai wanda ya ma wannan abin yaje he kai ma kaza ya ma kaza wannan cewa zai wallahi a musu he sun gani he sun ga yanda in an taɓa bawan Allah shi ko mi kullum mi wanda ya zamanto mai da'awa ne sai yayi mi sai ya haƙuri shi kamar mi janyawa ne yake yace kamar mi kuna neman ku faɗa wuta ne ni kuma ina muku mi ina bin ku ina janyo ku ai shine Allah ya ce fa bima rahmatin minallahi linta lahu kuma Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda Allah rahama ce ga mutane gabaki daya an yi heshin amma ni komai bai ce ba an nema a musu amma ta kyale su saboda ni tsin kayan gaba ni zai fara a gaba tana yiwa wa'annan su zamanto ni mayaka ne na ya ina yada musulunci a cikin gariruwa sun kasance ko bus kasance ba sun kasance wanda mun gani a yakin hune yakin bude garin Makka da aka bude garin Makka manzo Allah ya ce ayi yankin su a bude garin kuma aka tahi wanda har sahabban suna cewa lan nuglabu min illa in dai yawa shi yake bada nasara yau he mun ci nasara saboda yawan da gare su ga yawan mutanen da suka taho sahabban da suka taho bude garin Makka kuma ga ɗan garin Makka wanda suka musulunta aka tafi tare da su amma Allah kai Allah ya gwada musu wa man nasru illa min indillah nasara tana wajen Allah ba yawa ba yake kawo nasara suna zuwa Hunain wani kwari kawai suka ji ana kibiya tana zawwa ta ko ina jijihin asuba Allah ya ce summa wallaytum mudbirin kuka juya ko tsere summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin Allah ya saukar da nutsuwa akan manzon shi manzon Allah ya tsaya wannan shine ni gwarzo ne diyan da hilin ya rikice ana halmi amma manzon Allah yana tsaye a wurin Abbas yana kusa da shi da sauran manya-manyan sahabbai suna kusa da shi sai ya sa ma Abbas da yake yana da murya dinga kirayi ɗan garin Makka almuhajirun kirayi ansar kiraye su kowa ya dawo anzalla dauki kasa yake watsa musu da ya watsa ma Allah ce wa maramaita izramaita walakin Allah harama Allah ne jiho masu halbin ne sai suka zamanto kamar sun makabci kuma sabon suka samu nutsuwa suka dawo aka ira sabon da a wannan kuduba abinda al'umman musulmi ta samu ganima suka samu kasar noma ce kuma kasar kiwo ce dabobin da suka samu raƙumai karraƙun ma akuyoyi tumakai haka suka samu wanda manzon Allah da yazo rabo sai ba mutum daya raƙumi 100 ka ji dai mutanen da suka zo nawa wanda ƴan garin Makka jiya suka musulunta ya ba su raƙumi 100 wana ma raƙumi 100 wana ma raƙumi 100 wana ma raƙumi 100 wana ma yi ta badawa to kusan kullun wanda ba bashi ba sai yayi sai magana jiya Abu Sufyan yana shirkaci amma yanzu an bashi raƙumi 100 Abubakar ne mai musulunta an bashi ba bashi dan me yasa manzo Allah bai ba bai bada ba kullum manzo Allah in yayi wani abu shi abin da yayi za a dauke shi akan wahayi ne wani ba zai ce ba haka nan bane saboda wahayi ne Allah shi ya sani Abubakar an bashi zai rasu, amma shi wancan wanda jiye musulunta har yanzu ana tsoron zuciyar shi ta zauna a musuluncin ko bata zauna ba, aka bashi dagumi 100 ko bai musulunta ba, kaga ba zai cutar da wa da musulmai ba. Amma ka samu ƴan garin Madina wasu kai magana, kuma shugaban su yazo Sa'ad yazo wajen manzon Allah yace kaga abin da suke cewa, yace kai kuma menene magana ka akan haka? Manzon Allah ni ma mutane na ne, ni ne shugaban su, yace ku tara mun su duka suka taru. Manzon Allah ke musu yace wata irin magana ce na ji daga bakin ku ƴan garin Madina ta hoto, ban same ku ba kuna cikin bata, Allah shiryar da ku da ni. Yace ce wallahi Allahu wa rasuluhu aman, Allah da manzansu suka yi mun baiwa su za su gora mu, ban same ku ba kuna yaki tsankanin ku, Allah hada zuciyar ku da ni. Yace wallahi haka ne manzo Allah. Sai ce in kun so kuma kuna iya cewa ka kan masu wadi ko kuna iya cewa ƴan garin shi sun koro shi yazo ina yazo garin mu, yace kun hoda gaskiya, kuma kuna iya cewa ƴan garin su sun ki imani da shi yazo muka imani da shi. Sai ce musu ku saurara ƴan garin Madina, inda mutanen garin Makka za su yi wannan hanyar, mutanen garin Madina su yi wannan hanyar. Yace wallahi hanyar mutanen garin Madina zan bi, duk da ni Makka garin su ne, kuma ya ce babu garin da yake so kamar garin Makka in ba da an huda shi garin Makka ba. Yace in ƴan garin Makka suka yi gabas, ƴan garin Madina suka yi gusum, yace ni ma gusum zan yi bi ƴan garin Madina. Sai ta ƴan garin Madina riga ta ce ta ciki, kamar ka ce debaralki ta ce ƴan garin Madina, sauran mutane gabaki ɗaya kuma riga ta ce ta waje saboda fadalan ne ƴan garin Madina. Yace ƴan garin Madina ba za ku ji daɗi ba in ba wasu akuya da raƙun masu koma garinsu ku ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanne yi muku daɗi? Ku koma da manzon Allah garinku ko a ba ku raƙumi, wanne yi? Yace wannan shi ne hikima, eh ku ta yi da raƙun man, amma ku su da manzon Allah zai koma zaman manzon Allah garin Madina. Har yanzu ka shigo masallacin manzon Allah sai ka ji tabbas ana aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda yanayin ba dai bane ba, wannan kadai bai ishe ba mu ya ishe su abun ba. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an jehe shi a ya huto da gari, yanzu ya kare kuma ya kamo hanya zai dawo Madina, zai dawo Makka, wanda shine tashi hankali na biyu. In ya dawo garin Makka sun san ya hota ya zai ya dawo ya shigo garin, yana kan hanya sai tsaya da dare wani wuri da ake ce mishi Nakhla, sai tsaya yana sallar dare, wanda Allah ya ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, manzo Allah na qiyamul layl, wanda kusan lokacin wajibi ce a kan shi. Ya tashi yana karanta Qur'ani a dokar daji, kuma ka sawara manzo Allah ne yake karanta wannan Qur'ani, wallahi duk in ya zamanto shi yake karanta Qur'ani musulmi ko ba musulmi ba, mutum musulmi ko ba musulmi ba, aljani musulmi ko ba musulmi ba, sai ya tsaya sauraro wannan Qur'ani in dai manzo Allah yake karanta. Ba mun gani ba a garin Makka suke kawo kuka in yana karanta Qur'ani da dare yana sallah, su manyan suke zuwa su saurari abin da yake cewa, har ya kai matansu suna zawa, har ya kai yaransu suna zawa su saurara. Kawai daɗin Qur'ani daga bakin wanda aka san koma Qur'ani. Yace yana karantawa sai tawaga ta aljannai ta biyo wurin, ya za a yi? Sai a ji su saurara. shine Ibn Hajar hi bude babi da Islamul Jin aljannai sun musulmuta ni mu ga gani ya huto daga rin dai an jehe shi an koro shi babu wanda ya karba addinin mutane ba su karba ba yanzu ya zo tsakiya hanya kuma aljannai zai ci sai musulmuta kusan wannan shine tsarin rayuwa in na rasa Allah akwai abin da Allah zai bani wanda yi wannan rasa matukan mutun ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah in na samu baka san ba mutun da ya samu wannan abu ni Allah ya doke bashi wannan abu wani hanin Hausa suka ce baiwa ne ko musulmi ba amma ga aljannayin su sai ke cewa qauluhu ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yace kace manzo Allah ka faɗi ammu wahayi cewa wasu jama'a daga cikin mi daga cikin aljannai sun ji mi sun ji ana karanta qur'ani sun ji manzo Allah yana karanta qur'ani suka ce faqalu inna sami'na qur'anan ajaba mun ji abin karantawa mun ji qur'ani mai bada mamaki wannan yau suka fara ji yau suka fara ji rannan suka fara ji har zuwa karshen fashi ya hadi ila rushin fa amanna bihi hasin iman yana shiryarwa zuwa ga tafarki mai kyakke tafarki na gaskiya mu ma mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يتي وانا شنو مسألة سنكان الجن دمك وسومتاني سناني من تالي دواء دا الجنني to shi kuma duk wanda zaka nemi ya kare ka shi mi zai ji wani abin zai kara mishi dukan kai da jiji da kai sai zaman to mi ake mu'amala tsakanin mutane da aljannai mu kuma kaza ku kuma zan mu kaza kuma da mun mu'amala da zaman to mi sai an kauce mu hanya maza ka ce dai ba qur'ani ne za karanta a samu kansu a wani abu ne wanda ne zai hutar da mutum daga musulunci wani ta zai yanka za mishi kuma duk wanda zai yanka ya ma wani yanka shi mine ne yayi shirka to haka wa annahu ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa wa annahum zannu kama zanantum Allah ya ba'asa Allahu ahada anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha mul'at harasan shadidan wa shuhba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'u al-aana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wa anna minna as-salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا وأن القرآن ني الله كي بيان مغانا دع الجنة سكي هو سنسورة القرآن سير وايا رقا dir ko zara bin abi hubayish ana abdullah bin mas'ud habatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra al-qur'an bi bat'in nakhl yace sun sabka su aljannan ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam iya karanta qur'an a wurin da nawadi nakhla falamma sami'uhu da suka ji qur'anin qalu ansitu yanda qur'ani yazo wa isarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansu suna zawwa kawai suka ce ma kowa tawaga ce guda kowa ya shigo an situ ku saurara wa kanu saba yace su guda bakwai ne manyan su sai ruwaya daga alqama yake cewa qultu li abdullahi bin mas'ud hal sahiba ahadun minkum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatal jin yace wai shin dai daga cikin ku ya raka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi wajen aljannai kala ce ibnu mas'ud yace la yace babu wanda ya raka shi shi kadai yake yace walakin na faqarnahu yace rasa shi muka faqarnahu zaata laylatin faqulna yace muka rasa shi muka wata rana wani dare faqulna ugtila da muka tashi manzo Allah bin kusan a lokacin kamar kusan wuri guda suke rayuwa in an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu kuma suna cikin gidan a boye ba ko ina kai zuwa ba yace kawai dare guda muka tashi babu manzo Allah ya hu fa qulna ugtila muka ce ai kashe shi ake shekara tara ana neman shi a kashe shi muka ce ustira an doke shi an sace shi yace fa bitna sharra lailatin yace muka yi mummunan dare cikin bakin ciki kowa hankalin shi ya tashi ina manzo Allah yace fa lamma kana inda sahar da lokacin sahuri yayi iznahu bihi yaji'u min qibal hira yace sai gashi ne yana zawwa ta hanyar dutsen hira kale yace atani da iyal jin yace wanda daga cikin aljannai shi yazo min ya kiraye ni fa ataituhum fa qaratu alaihim sai na tahi wurin su sai na karanta musu qur'ani fa talaka sai manzo Allah ya tahi da mu muka tahi fa arana atharahum wa athara niyar ya gwada mu gurbin su sawun su wurin da suka zamana kuma da wurin da wutacen da suka kunna manzo Allah gwada mu haka ruwaya ta gaba shi ma daga ibn mas'ud yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi huwa bi makkah manzo Allah a wannan ruwaya sabanin waccan ya ce ma sabon shi man ahabba minkum an yanzura al-layla asr al-jinn falyaf'al wanda yake so yaga gurbi sawun aljannai wannan daren to ya biyo ni kala yace falam yahdur minhum ahadun ghayri yace babu ɗaya daga cikin su ɗaya daga cikin sabon wanda ya biyo shi in ba ni ba yace falam ma kunna bi a'la makkah yace da muka yi tahi wurin can saman garin makkah muka yi nisa khattali bi rijlihi khattan manzo Allah sai yayi tire sai yayi sarkin da kahon shi kina a cikin kasa yayi kurtu kamar kurtu dai irin na shato na yara da ake summa amarani an ajlis fi sai ce mun zauna ana a cikin kurtun da manzo Allah ya summa talaka yace da yace mun zamana anan sai ci gaba ya kama hanya ta yi summa qara alquran yace manzo Allah ya fara karanta qur'ani kinan yana ni iya jin karatun yace fagashiyatuhu aswadatun kaseera yace yana fara karatu ko hina ga wani abubuwa baki sun lullube manzo Allah gaba ki dai bai ganin komai yanzu bai gani shi yace halatu baini wa bainahu wannan bakin abun sai ya sa shamaki tsankani na da shi banda ganin shi hatta ma asma sautu har ya kai muryar tashi ma banda ji summan talab suka tahi wa faraga ma minhum ma alfajr bai kare da su ba bai kare musu wa'azin ba sai lokacin alfajr da yake to kan talaka sai tayi nan wata ruwaya manzo Allah da ya mishi wannan kurtin wurinsa ne, mazamninsa ne, kuma ko a yanzu suna da wurarensu. Wanda mutum wani bai in ya kuskure ya shigo wannan wurin bai cikin tsari, tana yi wani abu ya same shi. Wannan shine sirrin da manzo Allah ya mishi wannan kurtin. Yace kakka huta zamuna yace a ciki, yace lokacin da yaje aka tada hayaniya banna jin karatun shi, yace sai da naso in huta, sai ne yace mun zamuna a ciki. Ya kare aka tada hayaniya, yace naji kamar ba lafiya ba in huta. Inda ya huta da ni wani abu yana iya samun shi ko a warke shi. Duniya aljanne duniya ce mai ba da mamaki, halittun Allah ne, amma su abin da zai ba da mamaki wannan uwa halitta su Allah ya yi, ya halitta su, to balle abin da Allah zai so tare a duniya. Zaka ji an ce jirgi ya ɓace, a yi ta bincike a duniya a rasa shi ina yake. Shekaran baya ko shekara ɗaya biyu wani jirgi na Malaysia ya ɓace, aka yi ta bincike a duniya aka rasa shi, duk da ci gaban da duniya take da an rasa shi ina yake. Wajen Amurka, wajen Texas, akwai wani triangle da ake ce mishi Bermuda. Yauwa, triangle da Bermuda. Aha, eh haka wurin triangle kin da wajen Sierra Nevada. Eh can wajen, yauwa can wajen yankin Texas da kenan suna suna da abin ga wannan wurin da jirgin da ya bi wannan wajen triangle kin ya ɓace. Tabbas wai ba jirgi ba habba, to duk girman shi in ya bi wannan wurin an kare shi, ba za ka kara jin labarin shi. Menene sirrin? To wanda zai je ya yi bincike ya gano menene sirrin, shi ma in ya ce ba zai dawo ba. Komi bai aiki a wurin balle ka samu. Shine wasu dai suka ci talilin su kawai fara shi dan ci, tunda manzo Allah ya ce fara shi tana kan ruwa, fara Iblis tana kan ruwa, inda za a kawo mishi rafar, inda za a kawo mishi takrir, sauran aljannan kowa kawo mishi aikin da yana cikin ruwa tana yiwa. Wannan shine wurinsu, nan ne fara duk wanda jirgin da ya kuskure kawai shi kenan ya ɓace. Abu ne wanda yake duniya ce mai ba da mamaki, wanda wasu aljannan tashi suke, wasu ƙasa, wasu kuma dabbobi ne kamar mace zai kuma su shigo cikin mu suna rayuwa da mutane. Shine lokacin da aka yi yakin, aka yana mirami na Ghazwatul Khandaq, ana ramin wani ango sarmayi ne ya ce wa manzon Allah zan je gida, ya ba shi izini. Yana zuwa ya ga maciji a cikin gidan da takobi da ya sare shi, ma ba a san ba wa fara rasuwa macijin ko shi sahaba. A kira manzon Allah, manzon Allah roƙi Allah ta da mishi rai, ya ce in ba dan ba an rigaye ni da na roƙa Allah ta da mishi rai. Amma manzo Allah ke musu, in kun ga irin wannan ba ku kada kuke rayuwa ba, kuma su kashe, kuma su kashe ɗaya biyu, to duk abin da ya same shi ke. Saboda ne can gaba karatu ga gaba zan muga sawaya aljanniya, iya aljanniya iya sawaya dauki wata siffa ko bai iya, malamai sun yi magana akan haka. Nan sawaya mala'iku da su kowa na ɗaukan siffa, sai dai abinda zai bambanta su, shi mala'ika ba zai ɗauki wata siffa ba, sai siffa abu mai kirki, ba zai dauki siffar wata dabba ba, zai dauki siffar mutum. Ai mun gani a hadisi 40 nawawi, hadisi nabi izza dala alaina rajulun shadidu bayadi siyar shadidu sawadu sa'ad la yura alayhi asar as-safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Da ya ƙara ya ce innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum, mala'ikar jibril ne ya zo ya sanar da ku, ya karantar da ku addini. Wani ɓangaren zai zo da sura ta wani jihiya, wani sahabi da ake ce mai jihiya, to kaga shi ya ɗauki wannan siffa. Amma su kuma suna iya ɗaukar siffar kare, siffar duk wani abu wanda bai daraja saboda isilinsu za su iya ɗauka. Garin lokaci ya yi sai matsaya a nan abin da makaranta na jiji, Allah ba mu dada a kan shi, na kuskure kuma Allah gafarta mu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, rabbana adkhilna aljannata ma'al abrar. Allah kare mu imani, Allah kare mu imanin mu, Allah kare mu daga hushin shi da azabar shi duniya da lahira. Allah kare mu daga hushin shi da azabar shi duniya da lahira. Allah biya bukatun mu gabaki daya, Allah biya bukatun mu gabaki daya. Allah sanya aljanna ce makoman mu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.